Say hello to a rugged umbrella with AIDS. Walking in the rain, walking in the rain. The other rats looking up with mean faces for the AIDS. Feeling all the hate, walking in the rain. Oh. Tonight turns to morning, he falls to the ground, dropping his little baby who's crying so loud. That's indeed asleep, but then the crying stops. The baby's dead. Say hello to a rat with umbrella with AIDS. Dead in the rain.
Dead in the rain.
Dead in the rain.
Dead in the rain.
The other rats looking at me, sorry faces for what just happened. Feeling all the shame.
Feeling all the shame.
Walking in the rain.
Walking in the rain.
Da 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 da